sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da maraicin yau Alhamis, 2 ga watan Afrilun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ke tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Hadiza da muhimman kanin labarai.
To Aisha, yayin da adadin waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus a Amurka ya haura 5,000, magajin garin Los Angeles ya buƙaci mutane a birnin wanda shine mafi girma a ƙasar da su riƙa sanya abin rufe fuska idan za su fita cikin jama'a. Sannan kuma fatan da ƙasar China ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga COVID-19 cikin sauri ya tsaya cek. Yayin da annobar da ta addaba duniya ke ɗauka wani sabon salon shafuwar masana'antu da ke fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Daga ƙarshe kuma babban janar ɗin soja Amurka a Koriya ta Kudu ya ce bai yarda da ikirarin Koriya ta Arewa na cewa ba su da coronavirus ba.
Kanin labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu kuma za a ji cewa a yayin da cutar COVID-19 take daɗa yaɗuwa a Nijar, ko wasu matakai gwamnatin na Nijar ke ɗauka don daƙile yaɗuwar cutar? Sannan za a ji irin matakin da gwamnatin jihar Bauchi ke shirin ɗauka don tabbatar da cewa mutane sun mutunta dokar hana yawo da aka sanya da nufin hana yaɗuwar cutar coronavirus. A yau Alhamis kamar kullum, Aisha Tusile za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki wanda ta shirya kuma za ta gabatar. Kana za ku ji wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan, bari mu ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. A yayin da adadin waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus a Amurka ya haura 5,000, magajin garin Los Angeles ya buƙaci mutane a birnin wanda shine mafi girma a ƙasar da su riƙa sanya abin rufe fuska idan za su fita cikin jama'a. Magajin garin Eric Garcetti ya ce ba lallai sai mutane sun yi amfani da abin rufe fuska irin na likitoci ba da ake ƙarancin sa, amma ya ce amfani da kyalle don rufe fuska zai taimaka wajen rage yaduwar cutar. Har yanzu dai jami'an kiwon lafiya na Amurka ba su ba da shawarar mutane su sanya abin rufe fuska ba. Kasis ya kuma ce sanya abin rufe fuska ba ya zama nufi ne ma mutane su fita barkatai ba, ya kamata su zauna gida sai da in ya zama dole domin wasu muhimman ayyuka kamar sayan abinci. Fatan da ƙasar China ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga COVID-19 cikin sauri ya tsaya cek. Yayin da annobar da ta addaba duniya ke ɗaukar wani sabon salon shafuwar masana'antu da ke fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Soke odar kayayyaki da masaya suka yi daga ƙasashen yammaci ya tilasta wa kamfanoninsu da dama su ci gaba da kasancewa a rufe, sai dai wasu daga cikinsu suka sauya zuwa samar da kayayyakin kiwon lafiya kamar ababen rufe hanci. Masu sharhi sun ce hakan na iya haifar da ci gaba da rufe masana'antu a nan gaba, da kuma adadin waɗanda suka kammala karatun jami'a miliyan 9 za su shiga fafatukan neman aiki a ƙasar China a wannan bazara. Babban janar ɗin sojin Amurka Koriya ta Kudu ya ce bai yarda da ikirarin Koriya ta Arewa na cewa ba su da coronavirus ba. Zan iya faɗa muku cewar wannan dawar ba zai iya yiwu ba bisa dukkan abubuwan da muke ji kuma muke gani, General Robert Abrams ke faɗa wa muryar Amurka da gidan talabijin na CNN a wata tattaunawar haɗin gwiwa da suka yi a yau Alhamis. Koriya ta Arewa ta shananatawa cewa tana da kariyar kamuwa daga cutar duk kuwa da yadda cutar ta yaɗa ƙasashen duniya. Ba za mu bayyana hanyoyin da muka samu labarin ba, amma wannan ba gaskiya ba ne. Adadin waɗanda suka yaɗu dai ba zan iya faɗa muku ba, in ji Abrams. Koriya ta Arewa ta rufe kan iyakokinta a ƙarshen watan Janairu jim kaɗan bayan da coronavirus ta ɓullo a makwabciyarta ta China, amma gaba ɗaya rufe iyakarta da China zai yi wuya tunda tattalin arzikin Koriya ta Arewa na dogara da cinikayya ta yau da kullum da China.
Kasan labaran duniya na farko kenan aka saurara. Hadiza za ta dawo da kashi na biyu. Yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda rahotonmu na farko ke cewa a yayin da adadin masu cutar COVID-19 ke ƙaruwa fiye da kima a jamhuriyar ta Nijar, hukumomin kasar sun fara daukar matakan karfafa hanyoyin sadarwa da nufin wayar da kan al'umma game da hanyoyin kare kai daga wannan annobar wanda tuni ta halaka mutane biyar a kasar. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Sulemi Mune Barma, ya aika mana da karin bayani.
Lura da yadda wasu 'yan Niger ke ci gaba da bijirewa matakan dakile yaduwar cutar COVID-19, yayin da wasu ma ba su yarda da gaskancin wannan annoba ba, yasa gwamnatin kasar kafa wani kwamitin musamman mai kula da sha'anin sadarwa, wanda kuma zai mai da hankali akan ayyukan fadakarwa, kamar yadda kakakin gwamnatin Niger Minister Abdulrahman Zakaria ya shaidawa manema labarai.
Shi wannan aikin shi dan ya kwatanta ma mutane yaya ya kamata yanzu da wannan allobar ta shiga ne ya kamata a yi wajen harakar tsafta, wajen harakar gamuwa da ake cuɗani da mutane, kuma me ya kamata halla a yi dan mutane su gane saboda me ake ɗaukar matakan, kuma wannan komiti da aka yi shi zai aiki da fannoni diyawa na kasanmu. Akwai sarakai wanda suke faɗi a ji, akwai malamai masu waye ma mutane kai, akwai mata, akwai matasa, akwai artist, duka wanda ya san dai ya iya wani abu za mu kira shi ko kuwa kakan shi. Kuma abun ba ya tsaya ba fa a Yemen nan, ko mutan a nan Yemen yake, amma a jahohi ma akwai wanda suke aiki tare da shi.
Kwamitin ya yi amanar cewa kafafen yaɗa labarai musamman na ƙasa da ƙasa masu gabatar da shirye-shirye a harshen Hausa na da rawar takawa wajen canzawa jama'a tunani a dangane da wannan mummunar cuta da ta addabi duniya. Dan jarida bugo da ƙari magatakardar ministan watsa labarai Abdullahi Kulibali shi ne mataimakin shugaban wannan kwamiti.
Ko Amurka kuka ɗauka wanda ita ce number one a duniya, suna ta kansa ma za a ce duk kudin da suka wajen miliyar 2,000,000,000 duk da wannan dai ana nan ana kokowa, kuma ana sa ran kaman abin zai kai hannun wajen wata biyu ana yaki da shi. To kina kamata nan a kasar mu jama'a ta kiyaye wannan galgadi da ake ma jama'a, kamata mutane su kula da hakanan kin, tunda abu ne in ba a yi hankali ba to zai banna sosai. Muna kiran al'umma ta kula da irin sako iri-iri da muke watsa ta huskar talabishin da rediyo da sauransu.
Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa a sanarwar da ta bayar a yammacin jiya Laraba na cewa a wannan jiyan kawai an gano ƙarin wasu mutane 40 akan 34 ɗin da suka kamu da cutar coronavirus a Niger, abinda ke nufin kawo yanzu mutane 74 ne suka harbu a fadin kasar, wato bi a Maradi, sauran a nan birnin Yamai, kuma tuni 5 daga cikin su suka rasu sakamakon wannan annoba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hadiza da ƙarshen labaran duniya.
Kasuwannin hannayen jarin Asia sun karkare a tsaka-tsaka a yau Alhamis a daidai sa'ad da masu saka jari suka tashi haikan domin tunkarar sabon adadin rashin aikin yi a ƙasar Amurka, wanda aka sa ran zai kasance mafi girma sakamakon annobar coronavirus. Hannayen jarin Nikkei a Japan ya fadi da kashi 1.3%, ya zuwa ƙarshen ranar kasuwar, yayin da ASX na Australia ya yi asarar kusan kashi 2%, lamarin da ya yi armashi a Seoul da Shanghai da kuma Hong Kong, inda aka samu riba a yau da kashi 2.3%. A nahiyar Turai kuma hannayen jarin FTSE na Birtaniya da CAC 40 a Paris da kuma DAX na Jamus duk sun dan daga sama da sanyin safiyar bude kasuwar ta yau. Masu fashin baki na hasashen cewa za a samu adadin masu da'awar rashin aikin yi fiye da na makon da ya gabata, wanda ya nuna mutane miliyan 3,300,000 suna neman tallafa marasa aikin yi. Wata kotun ɗaukaka ƙara a Pakistan ta jingine hukuncin kisa da aka yanke wani mutum da aka zarge shi da sace wakilin mujallar Wall Street Journal Daniel Pearl da kuma datsa kansa, inda ta maida hukuncin na shekara 7 a gidan yari bisa laifi na sace ɗan jaridan kaɗai kana ta wanke sauran mutane uku da aka zalge tare da shi. Ahmed Umar Said Sheikh, haifaffen kasar Birtaniya, ya yi zaman jiran zartar da hukuncin kisa a kansa na shekara 18 da suka gabata da aka yanke musu hukuncin. Sauran mutane uku kuwa, Fahad Nasim, Salman Sadiq da Sheikh Adil, suna zaman hukuncin daurin rai da rai. Masu gabatar da kara na da damar daukaka kara kan sabon hukunci a kotun koli. Lawyer da ke kare waɗanda ake tuhuma, wato Navid Ahmed, ya faɗa wa muryar Amurka cewa ba a tuhumi Sheikh da laifin kisan kai ba. Sa'ad aka kama shi a shekarar 2002 kafin bayyanar labarin kisan Pearl. An caje shi ne kadai da laifin sace pearl da kuma mika shi ga wani mutum na daban. Ya ce an kara da cajin kisa ne lokacin da wani hoton bidiyo na datsa kan pearl ya bayyana. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotannin mu. Rahotannin da ke fitowa daga Najeriya na cewar yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus sun kai 174. Kana waɗanda suka rasu har yanzu na nan a biyu. Sai kuma waɗanda aka sallama daga asibiti su tara. Ga rahoton wakilinmu a Lagos Babangida Jibril.
Sabon alkalman da cibiyar da ke kula da hana bazo cutuka masu yaduwa ta fitar NCDC ya nuna cewa a karon farko jihar Akwa Ibom ta samu masu dauke da wannan cuta ta coronavirus guda 5 daga cikin sabbi 23 da aka samu. Inda jihar Lagos ke da sabbin masu dauke da wannan cuta guda 9, sai birnin tarayyar Najeriya Abuja ke da guda 7, sai Akwa Ibom ke da guda 5, yanda aka samu guda daya a Kaduna da kuma Bauchi. Bisa la'akari da wannan sabon kididdigan da ya nuna cewa yanzu haka a Najeriya akwai masu dauke da wannan cuta 174, yanda kuma kawo yanzu cibiyar ta bayyana cewa tana neman wasu mutane kimanin 4,000 walau dai suna dauke da cutan ko kuma sun yi mu'amala da waɗanda suka dauke cuta, abinda kuma ke ci gaba da zama abin fargaba ga sauran 'yan Najeriya. A sanarwar da ya fitar babban director da kula da cibiyar hada bazuwar cututtuka masu yaduwa wa NCDC Dr. Chikwe Ehikwezu ya ce yanzaka ana samun karuwan wanda ake aunawa domin tantance su ko suna dauke da wannan cuta a duk rana daga 500 zuwa 1,000 zuwa mako mai zuwa, tare da fatan kaiwa zuwa 1,500 a nan gaba. Lamarin da zai kara hanzarta gudanar da bincike da kuma auna 'yan Najeriya domin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ko COVID-19. A wata sabuwa kuma yanzu haka kasar Amurka ta dauki wani dan kasanta da ya kamu da cutar coronavirus daga Najeriya zuwa kasar ta Amurka. Commissioner Lafiya a jihar Lagos Professor King Abayomi shine ya tabbatar da hakan a shafin sa na Twitter. Tunda zama gwamnatin Amurka tare da wasu kasashe na yammacin Turai suka fara kwashe yan kasar su dake Najeriya domin maida su kasashen su na asali sakamakon bullar wannan cuta ta coronavirus ne. Gwamnatin Najeriya ta dage takunkumin hana sauka da tashin jiragen sama ga kasashen na yammacin Turai dake da aniyar kwashe yan kasashen su domin komawa da su kasashen su na asali. Yanzu haka dai kasa Amurka kamar sauran kasashen duniya tana ci gaba da fuskantar matsalar yaduwar wannan cuta ta coronavirus, inda rahotanni daga kasar Amurka ke nuna cewa ko yan kasar fiye da 200,000 da suka kamu da cutar, inda kuma ake kyautata zaton mutane fiye da 5,000 suka rasa rayukansu. Babangida Jibril, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga wannan sakon.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa 5 tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne yaji gangan ya tsira.
sauraro sai a sake gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba wanda Aisha Tafili za ta gabatar.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aisha Tafili daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Zan gabatar muku da wannan shirin
sarkin baiwa. Sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin.
A cikin wannan shirin za mu tabo wani batu ne dake dada samun karbuwa a fannin kimiyyar magunguna, wato amfani da itatuwa da tsirrai wajen sarrafa magunguna don magance cututtuka a cikin al'umma. A yau za ku ji yunkurin da ma'aikatan lafiya a tarayyar Najeriya ke yi na bude cibiyar bincike da sarrafa magungunan daga itatuwa da tsirrai don magance cututtuka. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta tattaro mana bayanai akan wannan batu, inda ta zanta da darakta mai kula da sashen magungunan gargajiya a ma'aikatan lafiya a Najeriya, Hajiya Zainab Sharif.
Ta fara intervening akan asalin maganin gargajiya a saba ga scientist. akan da itatuwa to in ka duba tarihi akwai lokacin da aka tura mutanen su je China su koyi asalin maganin gargajiyar China su abin da yake kawo matsala a maganin gargajiyar shine da daya me ina cewa lack of political will gwamnati ta dauki abin da muhimmanci ba ta ce bari mu ma mu dubi namu mu gyara namu to alhamdulillah yanzu dai zamu shi amfana sai dai kuma akwai dan gosu domin na so dan ba lokaci yanzu kace inda zaka ga ana zancen nanomedicine suna hada maganin itace da metals kamar gold sai kaga suke producing magani akwai gold da mata suke sawa magani to kaga mu zamu kwarai mu zamu ga cewa gold sa ne akwai yadda ake deactivating din sa sai zama to magani shi sa zaka ga wadansu ko kuma a samu abin hannu to yana reducing radiation da energy so wannan dai magani ne
cikin Zainab ya tsaya ba ku tara a cikin wani shirin za ku ji yadda masu magungunan gargajiya suke kallon wannan ci gaba da aka samu da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kafa wannan cibiya ta sarrafa magunguna daga itatuwa da tsirrai a halin yanzu a madadin Zainab din da ta gudanar mana da wannan bincike da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana wannan shiri ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin koshin lafiya
sarkin baiwa yau bangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah
a gaida Aisha Tusle da shirin lafiya uwar jiki yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email
Thank you. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Ahmadu Abacha Martina jihar Yobe inda yace assalamu alaikum murya Amurka hakika tallafin hatsi da gwamnatin Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari ta bayar da rarraba mabukata a jihohin Lagos da Abuja da Ogun da ma wasu jihohi don rage wa jama'a masu karamin karfi da dadin da suke ji game da dokar hana zirga zirga da aka sanya musu don dakile yaduwar cutar coronavirus abin bawa ne kuma yayi daidai da fatan wannan tallafi na hatsi zai kai ga mutanen da aka yi domin su muna kira ga gwamnatin Najeriya da su sanya ido sosai dan ganin ba a karkatar da waɗannan tallafi na hatsi ba saboda an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa sakon mu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindu anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya inda yace hakika killace al'umma a gida tsawon sati biyu ba tare da tallaki ba da wasu gwamnoni ke yi abin takaici ne ganin yadda mafi akasarin mu talakawa ne daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana mafita amin summa amin sai sakon Sani mai langelenge ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya inda suka ce muna murna da tattaunawar da mataimakin shugaban Najeriya yayi da committee akan cutar coronavirus da fatan Allah ya sa tattaunawar ta zama tsaltsalar gano bakin shawo kan matsalar a Najeriya da sauran kasashen duniya amin sakon mu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Lawal inda yace tabbas sallamar mutane biyar da gwamnatin jihar Lagos ta yi sakamakon warkewa da suka yi daga annobar cutar COVID-19 hakan yayi daidai kuma wannan abun farin ciki ne ga mu ƴan Najeriya dan haka fatan mu anan shine Allah ya sa kafin nan da zuwan watan Ramadan wannan cuta ta zama tarihi a duniya amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku
Zara Ufa yake nan da sakonnin masu sauraro kafin mu karkare shirin ga Hadiza ta dawo da labarai a takaice
yayin da adadin waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus a Amurka ya haura 2,500 magajin garin Los Angeles ya buƙaci mutane a birnin wanda shine mafi na biyu mafi girma a ƙasar da su riƙa sanya abin rufe fuska idan za su fita cikin jama'a Magajin garin Eric Garcetti ya ce ba lallai sai mutane sun yi amfani da abin rufe fuska irin na likitoci da ake da karancin shi ba amma ya ce amfani da kyalle da rufe fuska zai taimaka wajen rage yaduwar cutar har yanzu jami'an kiwon lafiya na Amurka ba su ba da shawarar mutane su sanya abin rufe fuska ba Garcetti ya kuma ce sanya abin rufe fuska ba yana nufin mutane su yi fita barkatai bane ya kamata su zauna a gida sai dai in ya zama dole domin wasu muhimman ayyuka kamar sayan abinci fatar da kasar China ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga COVID-19 cikin sauri ya tsaya cik yayin da annobar da ta addabi duniya ke daukar wani sabon salon shafuwar masana'antu da ke fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje soki odar kayayyaki da masaya suka yi daga kasashen yammaci ya tilastawa kamfanoninsu da dama su ci gaba da kasancewa a rufe sai dai wasu daga cikinsu suka sauya zuwa samar da kayayyakin kiwon lafiya kamar ababen rufe hanci masu sharhi sun ce hakan na iya haifar da ci gaba da rufe masana'antu a nan gaba da kuma karancin aikin yi da zai kai kusan adadin waɗanda suka kammala karatun jami'a miliyan 9 da za su shiga fafatakar neman aiki a kasar China a wannan bazara
masu sauraro a nan za mu ja labulen shirin namu a wannan lokaci sai zuwa can an jima mu sake dawowa da shirinmu na ƙarshe a wunin yau a madadin duk waɗanda suka taimaka wa nasarar shirin musamman ma Hadiza Kyari da ta karanto labarai sai Julie Levis Gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyanmu ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ƙarasa wuni lafiya ma'assalama